Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Lahadi 1 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Laldaniya sai kuma radio Alpha Radio daga birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya ku makeri ne tare da sahabu Aliyu zamu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin kafin ku je rahotannin mu ga kanan labarai
Spain tana son ta hana zaben raba gardama na neman yankin kai da yankin kasar Catalonia ya shirya a yau Lahadi. Mako daya da rabi bayan da guguwar nan mai tsanani da aka raka ba suna mare ta fatattaki yankin Puerto Rico na Amurka kimanin rabin al'ummar yankin su miliyan 3,400 ba su da tsaftacciyar ruwan sha. Ungiyar kare yancin bil'adama ta kasa da kasa Human Rights Watch ta zargi Iran da laifukan yaki ta wajen amfani da yara a yakin Syria.
To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa wasu ɗan Najeriya sun bayyana farin cikin su tare da bayyana ra'ayoyin su game da bukatun su a yau da kasar take cika shekaru 57 da samun yancin kai
kaman fannin noma zuwa shinkafa zuwa rake zuwa gero ina so gwamnati ta man agaji da taki a saka matalakawa da dan sauki
A jamhuriyar Niger kuma ƴan adawun kasar ne suka bayyana rashin jin daɗin su ga zaben sabon shugaban hukumar zabe da mataimakin sa.
Shi bisa inda ake sa ta kasa, sai ni ta ake sa, sai ni ta haɗin kan kowa da kowa ƴan siyasa, kowa ce ya yarda shi kuma sai ni, ya yarda mataimakin shi, ya yarda sauran mamban na sai ni su kuma zuwa yi aiki. Amma sai nin da ya zama to a ce ƴan adawa ba su yarda su ba. Ƴan ba ruwa ba su yarda su ba. Ƴan sosai sivil ba su yarda su ba sai ƴan tare suka yarda su, ya kasa ba sai yi bace ba.
Muna kuma dauke da maimacin shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo da kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai ban kun sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Spain ko Andalusia tana son ta hana zaben raba gardama na neman yancin kai da yankin kasar da ake kira Catalonia suka shirya yau Lahadi ta kira zaben shirme Eric Milo, wakilin Madrid a yankin Catalonia ya ce shugaban yankin Carles Puigdemont da tawagarsa ne hakkin dukkan abin da ya faru yau da kuma duk abin da zai faru idan ba su kawo ƙarshen wannan shirmin ba. Yan sanda cikin damara sun yi amfani da guduma suka fasa kofar shiga wata tashar zabe inda ake sa ran shugaban yankin na Catalonia zai kada ƙuri'ar raba gardamar a yau Lahadi a zaben da hukumomin Andalusia ko Spain suka haramta. A rangama ta barke tsakanin yan sanda da masu zabe a harabar wata cibiyar zaben a Sant Julia de Ramis da ke kusa da birnin Girona. Shugaban yankin Carles wadda da aka shirya zai kada ƙuri'arsa a Sant Julia de Ramis ya jefa ƙuri'arsa ce a wuri da ake kira Cornella del Terri a lardin da ake kira Girona. Mazauna yankin na Catalonia sun fara kada ƙuri'a su ne a zaben raba gardamar da ake rikici a kai yayin da 'yan sanda suka kwace katunan zabe a kalla wata tashar zabe daya. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Spain ta faɗa a shafinta na Twitter cewa 'yan sanda za su ci gaba da kwace akwatunan zabe a ci gaba da tura su da ake a yankin. Mako ɗaya da rabi bayan da guguwar nan mai tsanani da aka raka ba suna Maria ta fatattaki Puerto Rico kimanin rabin al'ummar yankin su miliyan 3,400 ba su da tsaftataccen ruwan sha kamar yadda bayanai daga ma'aikatar tsaron Amurka suka nuna yayin da har yanzu kashi 95 cikin 100 ba su da wutar lantarki. Duk da haka gwamnan Puerto Rico Ricardo Rosello ya faɗa jiya sabar cewa an samu ci gaba ya ce asibitoci 50 cikin 60 da ke yankin suna aiki yayin da kaya gaji suke isowa a tashoshin jirgin sama da na ruwa. Hakanan ya gwamnan ya ce layukan tarho na gida baki ɗaya suna aiki sai dai hanyoyin sadarwa da ba duka suka koma bakin aiki ba. Gwamnan Ricardo ya ce kashi 33 cikin 100 ne kawai suke aiki. Gwamnan Rosello ya ce ana share hanyoyi da suke yankin duk da haka akwai al'ummomi da kaiwa inda suke yake da wahala saboda irin ɓarnar da guguwar ta Maria ta haddasa. Har yanzu rayuwa a tsibirin yana da wahalan gaske inda mutane suke laye cikin zafin rana mai tsanani domin sayen man fetur da abinci da kuma ɗaukar kuɗi. Shugaba Trump ya ci gaba da amfani da Twitter yau Lahadi ɗore kan abin da ya jiya inda ya caccaki magajiyar birnin San Juan Carmen Yulin Cruz wacce ta soki lamirin gwamnatin ta Trump kan yadda take tafiyar da ayyukan agaza a mazauna yankin. Shugaban Amurka ya ce gwamnatin sa tana aiki mai kyau wajen tallafawa waɗanda bala'in ya aukawa a tsibirin na Puerto Rico. Ƙungiyar kare ƴancin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ta zargi Iran da aikata laifuffukan yaƙi ta wajen ɗaukan yara ƴan gudun hijira daga Afghanistan da ke ƙasar wasu shekarunsu na haihuwa 14 aikin soja, inda ta tura su fagen yaƙi a Siriya. A cikin wani rahoto da cikakken bayani da ta wallafa yau Lahadi, ƙungiyar mai cibiya a birnin New York ta ce masu bincikenta sun yi nazarin hotuna kan kaburburan a makabarta a Iran, kuma ta gano kaburburan yara ƴan Afghanistan 8 waɗanda suka yaƙi a Siriya har suka rasa ransu. Rahoton ya zargi rundunar juyin juya halin ƙasar wato ta Iran a zama kanwa'uwar gami wajen ɗaukar yaran galibi ƴan Shi'a daga Afghanistan waɗanda suka samu mafaka a ƙasar bayan da suka tsere daga tashi-tashin hankula da suke aukuwa a ƙasar ta Afghanistan. Zuwa yanzu dai hukumomin ƙasar ta Iran ba su furta komai ba kan wannan zargi. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Duk da cewa dakarun Iraki suna ci gaba da kakkabe tsohon birnin Mosul wadda suka kwace daga hannun mayakan sa kai na ISIS a baya-bayan nan, yanzu suna bi gida-gida domin tabbatar da cewa babu bama ba mai. Jiya Sabar sun sha mamaki da mayakan na ISIS suka yi musu kwantan bauna a ɗaya daga cikin irin waɗannan gidaje. Mun firgita da mamaki da muka gansu, inji Kanal Tahsin Al-Muhammadawi, wato na rundunar ƴan sannan ƙasar a ofishinsa da ke yammacin Mosul bayan da ya koma daga inda aka yi musu kwantan ɓaunan. Lokacin da sojoji suka bude ƙofa sai ga su nan a shirye za su bude wuta, suka ko bude wuta nan da nan fada ya ɓarke. Kamar yadda dakarun na Iraki suka yi bayani, biyu daga cikin mayakan sun kama da wuta lokacin da gurneti suka auka musu daga bisani a kashe biyu a kan titi. Akwai alamun sun rame kuma sun aje gemu. Galibi rundunar mayakan Iraki ba ta bayyana irin hasarar da ta yi a fagen daga, amma mazauna yankin suka ce akalla sojan ƙasar ɗaya ya rasa ransa, wasu biyu kuma sun jikkata a wannan arangama. An saki tsohon fitaccen ɗan wasan ƙwallon zarika ruga na Amurka nan da ake kira football da Turanci OJ Simpson daga gidan Fursina a jihar Nevada. Kakakin gidajen yare na jihar Nevada ya ce an saki Simpson ne jim kaɗan bayan ƙarfe 12 na dare daga fursunan da ke garin da ake kira Lovelock da ke arewacin jihar. Yanzu zai yi shekaru 5 ana ci gaba da sa masa ido. Simpson ya yi shekaru 9 yana tsare kan laifin fashi da makami da satar mutum, al'amari da ya auku a shekara ta 2008 bayan wata arangama tsakaninsa da wasu mutane biyu dillalan kayayyakin wasanni. An yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 33 a fursuna, amma hukumar da take da haƙƙin sake fursunoni ta jihar ta yanke shawara a farkon shekarar nan cewa ana iya sakinsa bayan 1 ga watan Oktoba. A 1995 ne kotu a jihar California ta wanke tsohon ɗan wasan wanda yanzu yake da shekaru 70 da haihuwa daga zargin kashe tsohuwar matarsa da abokinta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ba za ta lamunta da duk masu kokarin raba kasar ba. Shugaban da ya bayyana haka a cikin jawabinsa na cikar kasar shekaru 57 da samun ƴancin kai a yau. Ya ce kiraye-kiraye da ake yi a cikin wannan lokaci na sake shirya tsarin ƙasar da za a iya cewa abu ne mai kyau idan har an tabbatar da muhawara a kai. Waɗannan kiraye-kirayen da sun sa wasu ƙungiyoyin masu tada ƙayar baya na ƙoƙarin kawo rarraba a cikin ƙasar. A don haka ya yi kashedi cewa duk wanda yake ƙoƙarin yin haka ba zai yarda da shi ba. Shugaba Buhari ya ce a matsayinsa na matashi wanda ya shiga mummunar yakin basasa da ya sanadin mutuwar kimanin miliyan 2 a farko ko kuma a shekarun baya, ya ce ya ga irin mawuyacin hali da mutanen Najeriya suka fada a ciki, don haka ba zai yarda da sake faruwar irin wannan abu ba. Wasu 'yan Najeriya dai sun bayyana murnarsu ga kaiwa ga wannan ranar na cika shekaru 57 da samun 'yancin kai. Da farko ga wakilinmu Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan.
Mai sunana Aliyu Haruna. Kuma muna matakan murna kuma muna fatan alkhairi da wannan shekara da same mu a daidai wannan lokaci. Sannan muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu tsawancin kwana kuma ya taimake mu har muka kawo wannan lokaci mai tarin albarka.
Na biyu,
ni a matsayina wanda nayi karatu bani da ainihin aikin gwamnati.
Kaman me ka karanta ki?
Ni na karanta Psychology of Education.
Degree ko diploma?
Diploma.
To yanzu wani aiki kake yi a halin yanzu?
Yanzu laboranci nake yi.
Ba ka samu aikin gwamnati bane?
Samu aiki ba.
To me kake son gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi muku?
Ina son gwamnatin tarayyar Najeriya ta samar mana aikin yi ga mu matasa, saboda idan mutum yana da aikin da zai yi ba zai baro gida ba ya tafi wani wuri domin ya nemi aiki.
Masu da Aliyu jiga hade da garin Ando. Ina fata ai lafiya ta yi lafiya.
Ina kake son gwamnatin tarayyar ta mai da hankali a halin yanzu?
Kaman fannin noma, zuwa shinkafa, zuwa rake, zuwa gero. Ina so gwamnati ta mana agaji da taki a saka matalakawa da ɗan sauki-sauki.
To, sunana Alhaji Yusuf Abubakar, wanda aka fi sani da Yusuf Dogo. Ni mutumin Maiduguri ne. Alhamdulillah. Fatana Allah ya kara wa mai girma Muhammadu Buhari lafiya. Bayan wannan duk kokarin da ike don Allah, musamman ɓangaren namu na Maiduguri, kuma musamman kamar abin da ya kama baga Malam Fatiri da Masak da sauransu nan, gaskiya fi sabilillah sojoji suna aiki, amma su ci gaba da aiki a wayannan gurare, kuma a yi kara wa sojojin nan kaifi gwiwa don a kara musu makamai, don gaskiya muna jin daɗi gwamnatin nan dari bisa dari. Jamin lafiya ya fara samu, amma ya kara wa sojojin nan dan Allah karfi gwiwa da taimaka. Gaskiya muna cikin wani hali, amma duk da haka abin ta zo kasha ga nada.
Sunana Mika'ilu Shagon Dan Buga Obulu Kanoma Dutse. A fata na sai na farin ciki, kuma ina fata bawa Buhari yakin nan da ake yi ya kara matsakaini game da yanshi, saboda gada ya ba kowa game da cin hanci da rashawa din nan, ya ci gaba da aikin sa dan dai a kwato matalakawa hakin su.
Abdul Hakim Aribayo, muna roƙon Allah, Allah ya ba baba lafiya sosai. Mu ƴan kasuwa abin da muke so yanzu ai muna jara, saboda mun ma mu samu kudi, mata mu samu, yaran mu kowa ci abinci lafiya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Allahu sarki mai rama roƙon ke sarki da dai ka ka taimake ta Najeriya, ba uwan mu Najeriya, ba mu nono Najeriya, ba uwan.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwar. Har yau dai a kan wannan bikin cika shekaru 57 da samun yancin kan Najeriya daga mulkin mallakar Turawan Birtaniya. Daga birnin Iko, wasu 'yan Najeriyan su kuma sun kyautata wa gwamnati zato a kan makomar kasar. Ga wakilinmu Babangida Jibrin daga Lagos.
A badade, Najeriya na bikin cika shekaru 57 ne da samun yancin kai daga Turawan mulkin mallaka na kasar Ingila. Bikin na badade ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kace na ce game da dorewar Najeriya, walau dai kasa guda daya, al'umma daya, ko kuma a rarraba kasar kamar da wasu ke kiranye a yi, kiran da kuma bisa ga dukkan alamu bai wa mahukuntan Najeriya dadi ba. To, ko menene fatan 'yan Najeriya game da bikin cikarta shekaru 57 da ake yi a bana na 1 ga watan Oktoba? Ga dai abin da wasu mazauna birnin Lagos ke cewa.
The year is 57. First of all, we thank God for keeping us alive. We are still learning the way I see things.
Wannan malami ya ce, da farko dai zan gode wa Allah na bikin cika shekaru 57 da samun yancin kai. Ina roƙo ga Allah ya ba shugaba Buhari lafiya, ya ba shi tsawon rai da kuma ikon ci gaba da gudanar da aiki kamar da kamata domin fitar da ƙasar nan daga halin da muke ciki.
I'm pray to Buhari so that to keep him more alive, more long life, so that he can do better.
Sunana Malam Muntari Idris. Ai, an samu ci gaba sosai ta fannin samun yancin kai ga duk dan ƙasa, da kuma ya zamto duk dai shugabannin mu namu ne ba tura mulkin mallaka ba.
Amma suna cewa fa gara ma tura mulkin mallaka nan da tura mulkin mallaka bakaken fata da yanzu ake da su.
Ai, to ta wasu fannonin ai ana dan samun matsaloli ta fannin shugabanninmu da kuma sauran da mabiya wanda suka gabata.
To alhamdulillah akwai abubuwa da yawa wanda na ci gaba. Ba za ma kai ambaton su ba don ka tawo tattalin arziki ko kuma rashin yaki da cin rashawa kai abubuwa ga sunan dai wanda zaka gani ga dai abubuwa ci gaba ga hinan ya dauko Allah bai taimake shi amma baya muna Najeriya mu fatan zaman lafiya Allah bin zai taimake mu
kamar dai yadda aka saba gwamnatin Najeriya ta tsaida ranar Litinin 2 ga watan Oktoba a matsayin ranar hutu kasancewar bikin na bana ya fada ne a ranar Lahadi wato 1 ga watan Oktoba fatan yan Najeriya yanzu dai shine na ganin cewa gwamnati ta samu nasarar farfado da tattalin arzikin Najeriya da kuma tabbatar da tsaro kamar yadda ta riga ta fara tun farko sai samar da aikin yi ga dambe matasan Najeriya da ke kammala karatu na gaba da sakandare da ma sakandare Baba ngi jipran mura Amerika daga Lagos Technology Day
Power Day to madalla a gaida baban gida Jibril to yanzu kuma barin mu leka jamhuriyar Niger inda ɗan adawan kasar suka bayyana rashin jin dadin su ga sabbin shugaban hukumar zabe da mataimakin sa da aka zabe su a jiya
sunayen mutane uku ne binciken kwamitin kwararru ya gabatarwa taron na majalisar CNDP domin ba ƴan siyasa damar zakulo wanda suka fi aminta da shi don shugabancin hukumar zabe ta ƙasa kamar yadda kwamitin ya zo da sunayen wasu mutanen uku da ke sha'awar a basu mukamin mataimakin shugaba dalili kenan da taron CNDP na jiya Asabar ya zabi mai shari'a Isaka Sunna a matsayin shugaban sabuwar hukumar Seni da mataimakin sa Idi Dauda Malam Kallahan Kuro wani jigo a jam'iyyar PNDS tarayya ya bayyana hujjojin su na yin wannan zabi
mu diba mun kai cikin abin da suka kawo muna in akwai wa'anda suna iya su tabbata mu party politics duka da na opposition da na majority ba za su sarrai ba in an sa su wannan aiki ko a zarge su ba da fadin wani abu wanda ba shi bane ba daidai bane dangane da wannan party ko dangane da wannan gungun party politics to sai zaman to cikin wasu gaskiya fi sabilillahi an ga su kwarai suna gwajin da su kwadda wanga da wanga
sai dai yadda kasancewar su masu goyen bayan shugaba Isuhu Muhammadu jam'iyyun kawancan APR a karkashin jagorancin jam'iyyar MNSD Nasara basu ji dadin yadda aka gudanar da wannan zabe na mataimakin shugaban hukumar ta Seni ba bisa la'akari da yadda aka sa son rai wajen tantance wanda za a ba wannan matsayi wanda ainihi aka yi zaton Dr. Abubakar Ahmadu Hassan ne ke kan gaba wajen cike sharuɗa amma kuma gawo ya juye da mujiya saboda zargin sa da laifin shafa shekaru da dama yana caccakar gwamnatin PNDS tarayya a fili kakakin kawancan jam'iyyun APR Usaini Salatu ke nuna fusata saboda a cewar sa babu inda kundin zabe yayi maganar bangaranci ko rashin sa wajen zaben shugabannin hukumar zabe dalili kenan da yake ganin muddin shugaban kasa bai kama jikin sa ba sabuwar hukumar zaben za ta taso da nakasa
na sala avoir en tout cas à l'image que je vois si le président de la République ne se responsabilise pas une série boiteuse
yan adawa wadanda ke ci gaba da kauracewa taron CNDP sun yi watsi da wannan zabe na shugaban hukumar zabe da mataimakin sa Annabo Sumaila shine shugaban jam'iyyar MDN kokari to amma kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Asmanu Muhammadu na cewa
ina tabbatar maka da cewa wannan zabe an yi shi kuma in Allah da wannan mutumin da aka zaba ni ban san shi ba amma in Allah da muna fata Allah shi ba sa'a shi zabe tsakanin da Allah ba shi wa mutane su sa kasar nan blockage ba mu amince da shi
a halin yanzu kallo ya koma wajen shugaban kasa Isuhu Muhammadu domin shi ke da wuka da nama wajen tabbatar da waɗanda aka zaba Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
madalla a gaida Sulemu Muni Barma wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 11 ne da minti 19 a nan Washington ga shirinmu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka Shirin Duniya Amurka na wannan mako zai karin haske ne kan kairuwar rana da ake tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wasu ƴan wasan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Amurka ta zarin ruga da masu ran wasanni. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Wannan wasan gasar ƙwallon ƙafa na hukumar NFL kuma mai tsaron gida Colin Kaepernick shine ya fara boran kin tsayawa a duk lokacin da ake raira taken ƙasa na Amurka gabanin a fara wasa. A maimakon haka sai ya durkusa da gwiwarsa a ƙasa. Shi dai wannan dan wasa ya faro wannan bore nasa ne saboda abin da yace ana nuna rashin adalci ga sauran jinsunan da ba fararen fata ba. Gabanin halin da aka tsintike a yanzu na sa'isan da ake yi tsakanin shugaba Donald Trump da ƴan wasan daga fannoni daban-daban na wasanni. Mutane kaɗan ne suka marawa Kaepernick baya suke kin tsayawa a duk lokacin da ake raira taken ƙasa na Amurka. To sai dai a ranar Juma'a da ta gabata, wasu na ganin shugaba Donald Trump ya furta kalaman da ya maida wannan salon durƙusawa a ƙasa a duk lokacin da ake raira taken ƙasa abin koyi, wanda hakan ya sa lamarin ya zama daga na wasu ƴan wasa ƴan ƙalilan zuwa na ƴan wasa da dama a duk faɗin Amurka. To ko waɗannan kalamai ne shugaba Trump ɗin ya furta da suka harzuka wannan bore da ƴan wasan ke durƙusawa a duk lokacin da ake raira taken Amurka.
Wouldn't you love to see one of these NFL owners?
Shin ba za ku so ku ga ɗaya daga cikin masu ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa na NFL ya sa a yi waje da ɗan abu kazan nan daga filin wasa ba? Ko kuma a ce ma an kore shi saboda sun wulaƙanta tutar mu?
Shugaba Trump ya yi waɗannan kalamai ne a jihar Alabama a gaban magoya bayansa, lamarin da bai yi wa ‘yan wasa a fannoni daban-daban daɗi ba, ya kuma harzuka da yawa daga cikinsu musamman ma Amurkawa ‘yan asalin Afirka, inda suka ƙara duƙufa wajen kwaikwayon Colin Kaepernick domin sun kalli lamarin a matsayin nuna wariyar launin fata. Sai dai duk da ƙarin masu boron da aka samu a ƙasar, shugaba Trump ya ci gaba da kare kalaman nasa.
We have great people representing our country.
Muna da mutane da suke wakiltar kasar mu, musamman sojoji da masu kai daukin farko. Ya kamata a mutunta su, saboda haka idan ka durkusa a wani mataki na kin karrama tutar Amurka ko taken ta, hakan nuna raini.
Yanzu a farkon makon da ya gabata, ƴan wasan sun fara mayarwa da shugaba Trump martani. Benjamin Watson, dan wasan kungiyar kwallon kafa zarin ruga ta Baltimore Ravens ne.
And any time we feel like
lokacin da muga za mu guna mu wani abokin wasan mu ko da daga wata kungiya ce, mukan dauki hakan a matsayin hari ne a kan mu baki daya, wanda hakan yasa ya zama dole mu dunkule wuri guda.
We are going to bind together.
Shi ma LeBron James, wanda ke buga wasan kwallon kwando a kungiyar Cleveland Cavaliers, ya fadi albarkacin bakin sa.
It's not about the disrespect of the flag.
Wannan ba batu ne na wulakanta tuta ko da karon Amurka ko kuma wani da ya samar wa ƙasar nan ƴanci ba, batun ne nuna adalci da bai wa jama'a damar su yi tsokaci kan abin da bai musu ba.
James har ila yau ya zargi shugaba Trump da amfani da ƙarfin muƙaminsa wajen raba kan Amurkawa. To sai dai shugaba Trump da sakataren yaɗa labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders sun kara kalaman da ya yi a baya. Da farko ga abin da Trump ke cewa.
I've never said anything about race.
Wannan ba batu bane da ya shafi launin fata. Sam, ban ce komai ba game da launin fata.
This isn't about the president being against anyone.
Ku lura wannan batu ba wai shugaban yana sukar wani bane, batu ne da ya shafi miliyoyin Amurkawa na mutunta tutar ƙasa da taken mu, da kuma mutunta maza da mata da suka yi fafutukar kare waɗannan abubuwa.
Koya masu shirki kallon wannan takaddama. Daniel Kelly ƙwararre ne a fagen harkar wasanni, a kuma wata hira da ya yi da muryar Amurka ta kafar sadarwa ta Skype, ya ce yayin da mafi yawan Amurkawa'yan asalin Afirka ke kallon kalaman na Trump a matsayin masu zafi, hakan ya taimaka wajen rura wutar tada batun nuna wariya. Kowace nasara aka samu, sannan kowane ɗan wasa da ya durƙusa domin nuna goyon baya, ko kuma wani mai wata ƙungiya da ya shiga wannan fafutuka, batu ne da za a ci gaba, za kuma a ɗauki lokaci kafin a kawo ƙarshensa har sai an ga wani sakamako. Wannan kusan mafarin tafiyar ce. Kamar dai yadda masu lura da al'amura suke ta tsokaci, ga dukkan alamu kalaman shugaba Trump sun rubuta wata fafutuka da ta faro daga mutum guda a shekarar da ta gabata zuwa wata fafutuka ta ɗumbin ‘yan wasan Amurka, wacce ake ganin za ta ci gaba da ɗaukan hankulan kafafun yaɗa labaran Amurka. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin waɗanda suke da wayar kawo muku wannan shiri musamman ma Peter Helling da Ibrahim Kalmasi Garba da Aladan Ibrahim Ayawa da wakilar mu dake Jos Zainab Babaji da kuma Julie Leather Gresham da ta hada shirin ni Mahmud Lalo nake cewa a yau tun karshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to madalla a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A Adam Gashuwa suka ce assalamu alaikum VOA Hausa hakika jikar Najeriya shekaru 57 da samun yancin kai abin farin ciki ne kurai da gaske Allah ya kara hada kan al'umman Najeriya baki daya amin Sako na gaba na cewa tabbas ba haka ne aka so ba wai kanin miji yafi miji kyau hakika Burtaniya ta ba mu yancin kasar mu shekaru 57 amma har yanzu ɗan uwan mu shugabannin mu na ci gaba da muna mulkin mallakar da bamsar ranar da za a kawo ƙarshen sa ba daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi wannan sako na cewa muna jinjinawa shugaban karamin hukumar Funakayi Alhaji Ibrahim Yusuf dake jihar Gombe bisa ga samarwa al'ummar garin Bajoga sabuwar tashar mota da kuma kasuwar hatsi da fatan sauran shugabannin kananan hukumomi a Najeriya za su yi koyi da shi daga Muhammad Mai Kayan Miya Oji Quarters Gombe wannan sako na cewa salam VOA Hausa muna taya dukkan al'umman kasar mu Najeriya murnar cika shekaru 57 chief da samun yancin kan kasar mu Najeriya daga turawan mulkin mallakar Burtaniya da fatan Allah ya ba mu cikakken zaman lafiya da hadin kai a kasar mu Najeriya amin wasika daga Adamu Habu Umar Anyaga karamin hukumar Taura jihar Jigawa da Tanimu Inuwa Zangon Buje Sako na gaba na cewa nasarar da rundunar ƴan sandan Najeriya suka yi na cafke ƴan fashi da makami da basu garkuwa da mutane sama da 30 akan hanyar Kaduna zuwa Abuja wani abin farin ciki ne matuƙa Allah ya ƙara baiwa jama'an nasara akan miyagun mutane amin wannan sako ya fito daga Shehu Adamu Rijau yace a madadin dukkan al'umman karamin hukumar Rijau dake jihar Neja nake taya ƴan uwa da ƴan Najeriya murna bisa cikar kasar mu shekaru 57 da samun ƴancin kai da fatan Allah ya ci gaba da tabbatar mana da zaman lafiya mai dorewa tare da ci gaba mai amfani amin sako na ƙarshe ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yace salam VOA Hausa dan Allah ku bani dama domin na taya kasar mu Najeriya murnar cika shekaru 50 da karbar yanci daga hannun turawan mulkin mallaka da fatan Allah ya kara hada kanmu ɗan kudu da na arewa mu zama tsintsiya madaurin ki daya to madalla yanzu kuma labarai zamu kawo muku amma wannan karo a takeice
Spain ko Andalusia tana son ta hana zaben raba gardama na neman yancin kai da yankin kasar da ake kira Catalonia suka shirya yau Lahadi ta kira zaben shirme Enric Milo wakilin Madrid a yankin Catalonia ya ce shugaban yankin Carles Puigdemont da tawagarsa ne hakkin dukkan abin da ya faru da kuma duk abin da zai faru idan ba su kawo ƙarshen wannan shirmen ba yan sanda cikin damara sun yi amfani da guduma suka fasa kofar shiga wata tashar zabe inda ake sa ran shugaban yankin zai kada kuriya amma ya kada kuriyar tasa daga bisani a wani yanki na Gotila mako daya da rabi bayan da guguwar nan mai tsanani da aka rakaba suna Maria ta fatattaki yankin Puerto Rico na Amerika kimanin rabin al'umar yankin su miliyan 3,400 ba su da tsaftacecen ruwan sha kamar da bayanai daga makatar tsaron Amurka suka nuna yayin da har yanzu kashi 95 cikin 100 ba su da wutar lantarki duk da haka gwamnatin Puerto Rico Ricardo Rosello ya faɗa jiya sabar cewa an samu ci gaba ya ce asibitoci 51 cikin 60 da ke tsibirin suna aiki yayin da kayan agaji suke ƙara isowa ta tashoshin jirgin sama da kuma na ruwa Ƙungiyar kare ƴancin bil'adama ta ƙasa daga sa Human Rights Watch ta zargi ƙasar Iran da aikata laifukan yaƙi ta wajen ɗaukan yara ƴan gudun hijira daga Afghanistan da ke ƙasar wasu shekarunsu na haihuwa 14 aikin soja inda ta tura su fagen yaƙi a ƙasar Syria suka rasa ransu a cikin wani rahoto da cikakken bayani ta wallafa yau Lahadi ƙungiyar mai cibiya a birnin New York ta ce masu bincikenta sun yi nazarin hotuna kan kaburbura a makabartar Iran kuma ta gano kaburburan yara ƴan Afghanistan takwas waɗanda suka yi yaƙi a Syrian har suka rasa ransu duk da cewa dakarun Iraki suna ci gaba da kakkabe tsohon birnin Mosul wanda suka kwace daga hannun mayakan sa kai na ISIS a bayan nan yanzu suna bi gida-gida domin tabbatar da cewa babu bama-bamai a wayar gidajen
To duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci, amma kafin mu yi sallama muna mika sakon barka da cika shekaru 57 da samun yancin kan kasar Najeriya da ake mata lakabi ko kuma take ke dan da uwa ba da mama a nahiyar Afirka. Muna mata addu'a ta zauna lafiya kuma Allah ƙara kujiruwa kududdufi ya samu. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama. A huta lafiya, sai wani jiko.